Wannan matsalar ta samo asali a shekarar 2020, inda Babban Bankin Afirka ta Kudu FNB ya siyar da kadarorin Ahmadu Baba dan Fullo a wannan kasar. A cewar bankin, wannan babban dan kasuwar kasar Kamaru ya kasa biyan bashi da suke bin sa tun shekarar 2019. Baba dan Fullo, wanda ake zargi, ya musanta gaskiyar lamarin kuma yayi magana kan wata ƙarya dake da nufin kwace masa kadarorin sa ta hannun kamfanin sa mai taken Best Invest, wanda aka fi sani ta bangaren gidaje a kasar Afirka ta Kudu. Karan nasa bai yi nasara ba a kotun kan matakin da FNB ta dauka a Afirka ta Kudu. Daga nan ne Baba dan Fullo ya juya ga gidajen shari'a a kasar Kamaru tare da manufar karbe asusun ajiyar banki na MTN Broadband Telecoms Mobile Money Corporation da Shukukam domin kwato kudaden da bankin First National Bank ya karkatar. Don haka Baba dan Fullo ya fusata da MTN Kamaru da Shukukam domin tsoratsan kamfanonin Public Investment Corporation ne, wanda kuma ke da hannun jari a bankin First National Bank. Mun tattauna da Musa Usaini, mai magana da yawun Alhaji Baba dan Fullo, ga abun da yake game da wannan lamari.
Akwai kamfanoni manya guda biyu a kasar Kamaru, MTN da Shukukam, wanda suna da manyan hannu na jari a cikin wannan babban kamfanin ne. A yin haka ne gwamnati ta masu shari'a, ba gwamnati ba, masu shari'a suka tabbatar da cewa suna da alaka da shi. To tun da dai sun cinye masa nasa a can, anan din nan sai kama nasu domin ayi wato amfani da hikimar ka cinawa na cinaka, ko kuma amfani da hikimar in ka dauki nawa rike naka a kasanmu domin ka samu ka sake nawa. To ga abin da ya hada shi kenan da MTN da Orange bisa kan cin zarafi da aka yi masa a kasan South Africa, da kuma wato harka na kabilanci da zalunci da aka yi muraran wanda mutum ne wanda ya ba da duk wani garanti cewa zai biya bashi, kuma bashin da bashi ya nema ba ma neman sa akai da shi. To kaga wannan shine babban kuce na kuce da ake a kasar Kamaru a yau.
Directorin MTN Cameroon su kuma suka ce, sabanin abun da ake zargin mu da shi daga ma'aikacin banki na Best Invest har kamfanin Public Investment Corporation ba su da hannun jari a kamfanin MTN Cameroon. Har ila yau sun kara da cewa, ba mu fahimci yadda za a bayar da umarnin karbe asusun ajiyar bankin mu na MTN Cameroon ba, alhali ba alakanta mu da Best Invest ko dan Fullo ba, har ma da ma'aikacin bankin na Afirka ta Kudu. Ahmadu Baba dan Fullo na fatar a kwato masa haƙƙinsa na kuɗi kimanin biliyan 259 na kuɗin sefa a ƙarshen wannan shari'a akan waɗannan rassan Afirka ta Kudu a ƙasar Kamaru. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.